نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء السلام عليكم مصعب بن عمير dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi adillati al-izziyati fi fiqhi al-malikiyya littafi ne wallafar babban malami professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan kuma fitacce na muqaddimatul izziya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 138 darasi na 138 darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan falalar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda malai yake cewa yi wa annabi salati akalla sau daya a rayuwa dole ne malamai sun tattauna game da yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati kamar yanda Ibn Kathir ya faɗa wasu sun an hakaito wasu daga cikin malamai suna ganin idan mutum yayi wa annabi salati sau daya tak a rayuwarsa to ya sauke wajibi sannan daga nan kuma yi wa annabi salati a kowane lokaci shi kuma sai ya zama mustahabbi ne lalle yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati yana da fa'ida mai tarin yawa na daga cikin yi wa annabi fa'idar yi wa annabi salati yin biyayya ne ga umarnin Allah na ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sannan na daga cikin fa'idar yi wa annabi salati akwai wato samun dimbin lada inda mutum idan yayi wa annabi salati daya Allah zai masa goma daga ciki akwai samun ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin fa'idar salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar wa bawa damuwarsa matukar mutum yana da wata damuwa ya tisa salatin annabi sallallahu alaihi wasallama gaba to insha Allahu za ta zama tarihi na daga cikin fa'idar yi wa annabi salati takan ajiye ko dora mai yin sa akan tafarki zuwa aljanna kamar yanda barin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar mutum ya kuskure wa hanya zuwa aljanna kenan yana daga cikin fa'idar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati wato shine ibqa'ullahi azza wa jalla sana'a alhasan wal baraka lil musalli wato yabo mafi kyau da albarkar Allah za ta ci gaba da wanzuwa akan mai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati yana daga cikin fa'idar yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati tana sabbaba yi wa annabi salati yana sabbaba dawwamammiyar kaunar manzon Allah ga bawa sallallahu alaihi wa sallam sannan yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallama wato yana da ƙarfi musamman a wasu wurare kamar wuri na farko tahiyya ta ƙarshe wuri na biyu a sallar jana'iza bayan akabbara farko an karanta fatiha to akabbara ta biyu salatin annabi kawai ake so ka yi sallallahu alaihi wa sallam wuri na uku da aka ƙarfafa maka yi wa annabi salati shine duk sanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam matukar ba kana cikin yanayin da ba za ka iya yi wa annabi salati ba kamar misali mutum yana cikin banɗaki kaga ba a ambatan Allah a cikin banɗaki da haka in an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda zikiri ne ba za ka yi zikiri ba a cikin ainihin wato banɗaki da haka in dai ba yanayi ne na gurin da bai kamata ka yi zikiri ba ko bai kamata ka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to za ka ambaci annabi duk lokacin da ka ji an kira sunansa sallallahu alaihi wasallam guri na hudu kuma yayin da zaka shiga masallaci guri na biyar lokacin da kaji kiran sallah guri na shida lokacin da zaka yi wata addu'a da kake so Allah madaukakin sarki ya amsa ma bukatarka guri na bakwai kuma ainihin wato ranar juma'a da kuma daren juma'a ranar juma'a da daren juma'a an karfafa wa musulmi su yawaita yi wa annabi salati a yinin a daren juma'a da kuma yinin juma'a sannan wuri na takwas shine yayin khutuba wato khutuba ko ta juma'a ko kudubar idi ko hudubar da ake yi ta sallar roƙarwa ko kudubar da mutun yake yi wato lokacin da yake neman auren mace ko kuma lokacin da za a daura aure na daga cikin guraren da aka karfafa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shine darafayin nahar wato cikin zikirin safe da kuma zikirin yamma wayannan suna daga cikin wuraren da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yake da karfi sosai to bayan nan mun tattauna game da abubuwan da kuma aka hana akwai abubuwan da aka hana kaman karanta alqur'ani da lahani kamar gulma kamar annamimanci kamar ƙarya kamar hasada kamar kwace riba cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba wayannan dukkanin su dabi'u ne haramtattu a musulunci mun karanta ainihin aya cikin alqur'ani ta da kuma ainihin wato cikin suratul baqara da kuma cikin suratul an-nisa da kai tsaye zamu shiga cikin sabon fasali qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fir rishwati fil hukm fasalin da zai tattauna game da cin hanci da rashawa a cikin hukunci wato cin hanci da rashawa a alƙalanci mutum a matsayinsa na alƙali ko alƙali na kotunan musulunci ko kuma alƙali ma wancan duk da cewa dama can ainihin wato abin nan ne to amma shi din ma baya halatta mutum ya zamto ya karɓi cin hanci a wajen yin hukunci dan ya danna gaskiya ko ya bawa marar gaskiya gaskiya qala al-musannif wa min a'zami as-suhut na daga cikin manya-manyan hanyoyin cin haram ar-rishwatu fil hukumi shine cin rashawa a hukunci qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu lahmin nabata bis-suhuti fan-naru aula bihi dukkan naman da ya tofu da haram wuta ita tafi cancanta aula ba ula bane sai ku gyara aula bihi wato wuta ita tafi dacewa tafi cancanta da wannan jiki qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya maikin Allah wa mas-suhut to menene as-suhutu qala ar-rishwatu fil hukumi yace shine karbar toshiya karbar cin hanci karbar rashawa a hukunci ga makaraya sun zo gaban alkali ko shakka babu wani zai zamto yana da gaskiya wani kuma zai zama ba shi da gaskiya to abinda alkali yake zama yayi cikin ilimin da Allah ta'ala ya bashi da tsoron Allah da ake sa ran alkali yana da shi da kuma tsoron tsayuwarsa a gaban Allah ranar tashin alkiyama da kuma haƙoƙi waɗanda ya kamata ya samu dan ya gudanar da hukuncinsa da hukumomi ko hukuma kan bashi irin ya zama ma'aikaci na musamman dan kar ya kwalla farai yayi kwadayi ga wani abin hannun wani shi yasa zaka ga duk kusan shekaru ko shekara ana canza musu ababen hawa ana ba su kudaden kaza ana yin kaza duk dan su tsaya su hukunci tsakanin su da Allah to yin cin hanci ainihin wato a hukunci wannan shi ake kira da as-suhut wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la'anallahu ar-rashiya wal murtashiya tsinuwar Allah da la'antar Allah tana kan ar-rashi mai bada rashawa wal murtashi da mai karbar rashawa din na ganta an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya tsine wa ar-rashi wanda ba shi da gaskiya ko yana so a goyi bayansa ko yana so yayi nasara a karar a cikin wannan case din ta hannun ko yaron alkali ko ta hannun alkalin kai tsaye yayi kokari ya bada toshiyar baki wa alkali dan a bashi gaskiya ko wannan haƙin ya zama an bashi wannan tsinuwar Allah ta tabbata kansa al-murtashi shi alkalin da aka bashi toshiya ya karba to shi ma tsinanne ne ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma lamba ta daya game da kullu lahamin nabata bis-suhut din naman da ya tofo da cin hanci da rashawa mutumin da aka bashi cin hanci ya gina gidaje ya sai ainihin wato motoci ya dinga dinka riguna ya dinga cin abinci mai kyau da shi da iyalansa duk da kuɗin da ake bashi ba na albashinsa bane ba haƙƙinsa bane a'a na cin hanci ne da yake karɓa a cikin hukunci to wannan wuta ita tafi cancanta tafi dacewa da shi ranar tashin alkiyama wannan hadithin Imam Ahmad ya rawaito shi hadithi na 1014 da 32 hadithin Jabir bin Abdullah radiyallahu an da lafazin la yadkhulul jannata yawa la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhutin wa la yadkhulul janna ba zai shiga aljanna ba lahamun wato la yadkhulul jannata lahamun din naman da ya tofo wato la yadkhulul jannata lahamun naman da nabata min suhutin ya tsuro ya tofo daga haram ba zai shiga aljanna ba annaru aula bihi wuta ita ta fita cewa ta fi cancantar wannan ainihin wato naman wa isnaduhu jayyid isnadun wannan hadithin yana da kyau wanzur silsilatul ahadith sahiha ka duba silsila hadithi na 2609 al iraqi shi ma a cikin takhrijul ihya mujalladi na biyu shafi na 911 haka ibn jarir shi ma ya ruwaito daga ibn umar radiyallahu anhuma kullu lahmin ambatahu suhutu fan naru aula bihi din naman da haram ce ta tofo da shi musamman haram irin ta cin hanci fan naru aula bihi wuta ita tafi dacewa da wannan jiki kila wa masuhut sai aka ce me ake nufi da as-suhutu qala ar-rishwatu fil hukm yace shine karbar toshiyar baki karbar rashawa a hukunci wannan ka koma cikin tafsirul tabari mujalladi na 10 shafi na 323 hadithi nabiyu la'ana Allahu ar-rashiya wal murtashi hadisi ne dha'ifi dha'ifun bi hadha al-lafz hadithun dha'ifi ne da wannan lafazin na la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi wannan hadithi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladin sa na 2 shafi na 387 zuwa 388 Imam Tirmidhi ma a hadithi na 1336 ya fitar da shi haka Ibn Hibban hadithi na 1196 hadithin Abi Hurairah marfu'an lafazin sa shine la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashi fil hukm manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa mai mika cin hanci mai bada toshiyar baki da kuma wanda ke karba a hukunci wa fihi a cikin wannan isnadi akwai Umar bin Abi Salama qattu kullima fihi min qibali hifzihi malamai sun tattauna akan sa ta bangaren abin da ya shafi haddasa shi sa suka ce hadisin yana da rauni wa bi hadha at-tafsir qala al-Hasan wa Qatadatu wa Muqatil wannan tafsirin shine tafsirin da Hasan al-Basri da Qatada da Muqatil ibn Hayyan suka fada su ma akan wannan tafsirin suke wa qala ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace as-suhutu ar-rishwatu fi kulli shay'in Abdullah ibn Mas'ud yace a maganar fa as-suhutu fadinta yafi a ce a iya hukunci shine cin hanci a komai duk wanda ya mika na goro a komai ko ya ba jami'in tsaro na goro ko ya tafi wani office ya bada na goro ko ya tafi wata ma'aikata ya bada na goro ko dan kwangila ne ya bada na goro duk wanda ya bayar da cin hanci a komai to wannan abin da ya bayar sunansa as-suhutu wa qala aidan Abdullah dan Mas'ud ya kuma cewa huwa an yaqdi ar-rajul li akhihi hajatan yana daga cikin cin hanci yana daga cikin ar-rishwatu ko as-suhutu shine an yaqdi ar-rajul li akhihi hajatan mutun ya biya wa dan uwansa wata bukata fa yuhudiya ilayhi hadiya shi kuma sai ya bashi wata kyauta an gane ko aikin sa ne akan sa gwamnati ta dauke shi sai yayi maka wannan aikin sai ka dauki wani abu ka bashi dan ka ji dadi yayi maka wannan aikin sai ya karba shikenan Abdullahi dan Mas'ud ya ce shi ma cin hanci ya shigo ciki ba wai sai wanda ya tambaye ka ba kai kawai yayi maka dama ya wajibi ne ya maka dan wannan aka dauke shi gwamnati take biyan sa akan wannan da haka sai ka zo bayan yayi maka sai ka dauki wata kyauta ka bashi sai aka tambaye Abdullahi dan Mas'ud aka ce ya Aba Abdurrahman ya kai baban Abdurrahman ma kunna nara zalika illa al-akhdh ala al-hukm
ai mu da ba ma daukan cin hanci sai akan ba da toshiyar baki a hukunci mu mun dauka sai a kotuna a dauki wani abu a ba alkali dan yayi hukuncin san zuciya yayi hukunci ba na gaskiya ba mun dauka shi ake nufi da as-suhut ko ar-rishwa qal fa qala abdullahi dan mas'ud yace al-akhd 'ala al-hukm kufrun ai shi ba da nagora a hukunci wannan kafirci ne shi a wajen abdullahi dan mas'ud kai a matsayin ka na wato officer kai wani abu na wajibinka wanda dole ne dama wajibi ne kai dan haka gwamnati ta dauke ka ta baka office take biyan ka albashi to sai kuma wani yazo dan kai masa irin wannan services din sai kai masa service din kai kai iya abin da aka dora ma sai yace gashi zaka ci abin zan karba ba wannan shine kaida yayi juyin duniya ka ci abin baka so domin cin hanci ya daga nan yake fara ba fa tambaya kai ba ai ya baka kace eh baka so ai kai biyan ka ake yi maka wannan aiki shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a can hadisi kafin ka hawo wannan matsayin an baka me yasa yanzu za a baka me yasa za a baka yanzu ina fata an gane to wannan shine da aka shi a wajen Abdullahi dan Mas'ud wato mutun ya biya maka wata bukata wanda ka cancanci a biya ma kuma shi din haƙƙi ne ya biya maka wannan bukatar ya biya maka sai ka dauki wani abu ka bashi shi kuma sai ya karba shi a wajen Abdullahi dan Mas'ud wannan shi ake nufi da ainihin wato cin hanci to sai aka ce ya Aba Abdurrahman ai mu mun dauka abinda ake nufi da cin hanci shine cin hancin da ake bawa alƙalai da joji joji mun dauka shine cin hanci Abdullahi dan Mas'ud yace ai shi toshiyar baki da abinda ake bawa alƙalai dan su san zuciya su hukunci ba na gaskiya ba karbar wannan ai kafirci ne al-akhadhu 'ala al-hukmi kufrun mutun ya kiyin hukunci zama ba zai hukunci na gaskiya ba sai an bashi kuma wanda yafi bashi kudi shi zai bawa gaskiya Abdullahi dan Mas'ud ne cewa wannan ai kafirci ga gaskiya mutun ya kiyin hukunci da ita yayi hukunci da sabanin gaskiya ba dan komai ba sai dan ma'abocin ƙarya ya dauki kudi ya bayar قال الله تعالى عبد الله بن مسعود يكفى حجه يتي وبنجي تعالى يتي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون wannan shine a wajen Abdullahi dan Mas'ud wannan shine abin dan haka hadarin yana da yawa alƙali ya karbi cin hanci a wajen Abdullahi dan Mas'ud ya kafirta domin karbar zai sa yake yin hukunci da abin da Allah ya saukar Allah ko ya ce wa man lam yahkum duk wanda bai hukunci ba bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar yayi hukunci da san zuciya wa ulaika humul kafirun wadannan su akafirai ina fata an gane haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa wa qala Abu Hanifa ka koma cikin suratul Maida aya ta 44 wa qala Abu Hanifa radiyallahu an Abu Hanifa rahimahullahi yace idhar tashal hakimu idan alkali ya ci hanci in azala fil waqti ya sauka daga kujeran nan take da an kama alkali ya yi cin hanci to kujerarsa ta salwanta inji Imam Abu Hanifa da zara alkali an bashi na goro kuma an tabbatar ya karba to ya tuba kansa in azala kuma ba wace za a yi rubuta daga nan zuwa karshen wata ko daga nan zuwa kaza a'a kawai nan take zai rubuta resignation letter ya sauka Abu Hanifa yace wa illam yanazil in ko bai sauka ba batala kullu hukumin ya hukumu bihi ba da zalika duk hukuncin da ya bayan wannan cin hancin da ya karba hukuncin bai ba haji ba cin hancin da yanzu a ƙasa a ƙasar ka ya zama ado yanzu nan za ka ga mutum ba shi da gaskiya ya rungumo lauyoyi ya antaya musu kuɗi alƙalan su ma a samu hanyoyin da za a tunkuɗa musu kuɗi yanzu nan sai ka ga alƙaluma sun juya a wajen Abu Hanifa da zara alƙali ya yi cin hanci to ya tuba kansa in kuma bai tuba ka bai tuba ba ko ya ki sauka to duk hukuncin da ya bai ba نقله عنه القرطبي في تفسيره امام القرطبي ما يا ترو wannan magana ta imamu abu hanifa a cikin tafsirin sa mujalladi na 7 shafi na 342 ka duba waɗannan athar din can lamba ta uku ko unzur hadhihi al-athar fi tafsir al-qabri ka duba waɗannan maganganun na magabata a cikin tafsir al-qabri inda tafsir hadhihi al-aya a wajen fassara wannan aya wa inda qawlihi ta'ala da kuma wajen fadin Allah ta'ala wato ka duba fadin Allah madaukake wato ka tafsirin malamai inda hadhihi wato tafsir hadhihi al-aya fassara wannan aya ta wa man lam yahkum bima anzalallahu kenan da kuma fadin Allah ta'ala sama'una lilkadhibi masu yawan sauraron ƙarya akaluna lisotu masu yawan cin haram yace ka koma ka gaji me malaman tafsiri suka faɗa game da fadin Allah wa man lam yahkum bima anzalallah da kuma fadin Allah sama'una lilkadhibi akaluna lisotu wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi rahimahullah yace wa hadha la yajuzu li ahadin an yakhtalifa fihi insha Allah ta'ala imam al-qurtubi yace wannan hukuncin da imam abu hanifa ya fada wannan shine hukuncin da bai halatta ba ma a ce wani yayi wani safani akan wannan insha Allah ta'ala li anna akhadha ar-rishwati domin karbar rushwa cin hanci fiskun fasikanci ne wal fasiku shi ko fasiki la yajuzu hukumu hukuncin sa baya halatta in dai har alkali ya zama fasiki to in yi hukunci bai za a karbo hukuncin fasiki sheda ta fasiki ma ba a karba ballanta na alƙalancin fasiki da haka shi imamul qurtubi yace wanda ma bai ma dace a samu wani musulmi ya dinga wani sabani game da shin wannan hukuncin haka yake ko ba haka yake ba domin karbar cin hanci da rashawa a hukunci fasikanci ne shi ko hukuncin fasiki baya halatta inji imamul qurtubi ka koma cikin tafsirin sa mujalladi na 7 shafi na 342 qala al musannif abul hasan ash-shadili rahimahullah yace wasummiyal malul haram suhutan an kira dukiyar haram da suna suhut duk wata dukiya ta haram sunanta suhut li'annahu yushitu ta'at domin cin haram yana tafiyar yana wanke yana rushe dukkan aikin da'a wato shine yushitu ta'at yana tafiyar da da'a ayyukan duk da mutun yayi na kirki zai tafiyar da shi ayyuzhibuha zai tafiyar da ayyukan mutun na da'a wa yasta'siluha ya tumbuke su ya zama a waye gari mutun ya koma zero kamar bai taba yin aikin da'a ba in dai mutun yana ta'ammuli da haram to wannan haramun din suhut an kira ta da suna suhut ne saboda tana tafiyar wa mutun ayyukan sa na da'a ta tumbuke su wa qad qala Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce wa imani faqad habita amaluhu duk wanda ya kafirce wa imani faqad habita amaluhu to ai aikin sa ya riga ya ruguje wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira yana daga cikin hasararru suratul maida aya ta 5 qila wa huwa alladhi yuhallilu al harama wa yuharrimu al halala qila kuma aka ce a ana nufin shine wato wanda yake halatta haram ya kuma haramta halal na ba ta an gane to wannan shine abinda malam ya faɗa ne faslun fi adabin ukhra abul hasan ash-shadili yace ga wani fasali shi kuma wannan fasalin zamu ji bayani game da wasu ladubban daban qala al-musannif wat tasmiyatu 'inda al-akli wash-shurbi mustahabbatun ambatan Allah lokacin cin abinci da lokacin shan abin sha mustahabbi ne wa tahmidu indantaha da kuma godiya ga Allah bayan gama cin abinci ko shan abin sha wa yaqulu sana in mutun zai ci to ya ci wa yashrab ya kuma sha bi yaminihi da hannunsa na dama wala yanfukhu fi ta'am kada mutun ya dinga busa ya dinga hura abinci saboda wai ko yana da zafi wa sharab kamar yanda baya dacewa mutun ya dinga busa abin sha saboda wani kwaro ko wani kara ko wani yayi ya zuba cikin ruwa yana so ya sha ya dinga hure shi da baki wannan shi ma baya dacewa wala yatanaffasu fil ina kar kuma mutun ya dinga numfarfashi a cikin kofi ko mazubin ruwa wala ba'sa bi shurbi qa'ima bale yace babu laifi dan mutun ya sha ruwa ko abin sha a tsaye wa yahrumu 'ala ar-rijali lubsul harir haramun ne maza su sanya tufafin al-harir wal julusu 'alai ko su zauna akan shimfiɗa ta al-hariri wattakhattumu bizzahabi haramun ne su sanya zobe na zinari wa bima fihi zahabun ko kuma abinda a cikin sa akwai zinari wa yustahabbu mustahabbi ne an so an yabda'a ya fara fi lubus na'alihi wajen sa takalminsa bil yumna ya fara sa kafar dama wa fi khal'ihi bil yusra idan kuma zai tube takalmi ya fara tube kafar hagu wala yamshi fi na'alin wahidin kuma kada mutun yayi tafiya da takalmi daya ko dayan ya tsinke yace to bari kafin ya samu mai gyara ya rike dayan kuma yana tafiya akan wato da daya wala yaqifu fihi karo kuma ya tsaya da takalmi guda a kafarsa illa li daruratin sai akwai larura wa yahrumu al-la'ibu bish-shataranji haramun ne wasan karta shine ash-shataranji ko dara wa yahrumu at-taswiru ala sifati al-insan haramun ne yin butun butumi mai siffar mutum aw gairihi ko wani samin al-haywanat daga dabbobi masu rai ذكر المصنف هنا بروفيسور محمد المنصور حفظه الله تعالى يتي ذكر المصنف هنا 12 مسألة يتي مولف للتافن إزياء أبو الحسن يا أمبش مسألولي قوم شابيو أنان نورد هادزا مكاومة كسوب أدلة هادد هجو جنسو الأولى مسألة تفرقو التسمية على الطعام والشراب أمبت أنسونا ألا لوكة تند متنزي تأبين تكوزي شابين شاب wattahmidu da kuma godiya ga Allah madaukakin sarki inda lintiha bayan gama cin abinci ko shan abin sha hukumut tasmiyati wattahmidi ina hukuncin ambatan sunan Allah da kuma yin godiya ga Allah qila innahuma sunnatani wasu malaman suka ce sunnoni ne guda biyu lokacin da mutum zai ci ko zai sha ya ambaci sunan Allah bayan ya gama yi godiya ga Allah wa qila wasu malaman suka ce bal sam huma wajibatani ambatan Allah lokacin fara cin abinci da abin sha da kuma godiya ga Allah bayan gama ci ko sha wajibatani suka ce wajibai ne ko malam ba ta kasa ka koma cikin littafin alminahul aliyya fi bayani sunanil yawmiyya shafi na 115 wa huwa al azharu Profeso ya ce wannan kuma shine zance mafi bayyana cewa ambatan sunan Allah yayin da zaka ci ko ka sha da godiya ga Allah bayan gamawa wannan wajibi ne yace wa huwal azharu shine kaulin da yafi bayyana lil amri bihima saboda umarni da aka yi da ayisu fi ahadith kathiratin ahadisi masu yawa min hana daga cikin hadisan da aka yi umarni a ambaci sunan Allah lokacin ci da sha da kuma godiya ga Allah bayan gamawa mayali ga sunan waɗanda za su biyo baya an Aisha binti Siddiq an Aisha binti Siddiq radiyallahu anha qalat an karbo daga nan Aisha yar Abu Bakar Siddiq Allah ya ƙara musu yadda tace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku zai ci abinci fal yaqul yace bismillah fa inna siya idan ya manta fal yaqul to da zarar ya tuna sai yace bismillahi awwalahu wa akhirah bismillahi awwalahu wa akhirahu a farko sai yace da sunan Allah bismillah sai yace ya fara cin abinci in ya manta sai da loma ɗaya biyu uku cokali ɗaya biyu uku sai ya tuna sai yace bismillahi awwalahu wa akhirahu da sunan Allah farko da ƙarshe wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 6 a cikin Musnad shafi na 143 Imam Abu Dawud hadisi na 3767 Imam Tirmidhi hadisi na 1858 babban malamin hadisi Shaq Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami mujalladi na 1 shafi na 282 wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama li amr bin Abi Salama ko Umar bin Abi Salama da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Umar bin Abi Salama yace ya gulam yace ya kai yaro sammillaha ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika ka ci gabanka qala sai ce fa ma zalat tilka ti'mati ba'du ban gushe ba irin nau'in cin abinci na kenan har zuwa yanzu bayan ya girma yake ba da wannan labari yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wasu ladubba na cin abinci yace ya kai yaro in zaka ci abinci ka ambaci sunan Allah kamar yadda mun karanta a Riyadu Salihin anan ma kile kawo mana shedan da zarar baka ambaci sunan Allah ba tare da shi kuke ci duk wanda yazo cin abinci bai ce bismillah ba kamar ya bawo shedan kofa yazo ya ci abincin sa shedan baya cin abincin duk da aka ambaci sunan Allah da haka ka ce bismillah wa kul bi yaminika yana dan yaro yace sannan zaka ci ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika kuma ka dinga cin gabanka wannan yana daga cikin ladabin da ya kamata uwa ta karantar da danta yanda ake cin abinci ba kawai yaro yazo ba sunan ambatan sunan Allah kowanne hannu ya ga dama sai ya ci a ce ayan ya girma har yanzu shi za a wani dame shi a ce sai ya ci da hannun dama ai kawai a kyale shi ya girma zai gyara wannan kuskure ne a tarbiya lokacin da manzo Allah ya gyarawa ainihin Amr bin Abi Salama yana yaro ne yace ka ambaci sunan Allah da haka uwa ta koyar da danta ya ambaci sunan Allah shi sa yanzu sai ta ci baya koshi ko da yacin anjuma yazo ya barke da kuka ya ce kuma zuba mai abinci yunwa yake ji to ba sunan Allah dan haka babu albarka a ciki kamata yin zai ci ambaci sunan Allah sannan ya ci da hannunsa na dama sannan kuma ya dinga cin gaban sa wannan ana koyawa yaro kana'a da wadatar zuci shi yasa yace ban gushe ba irin wannan cin abincin na komai har zuwa yanzu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2376 Imam Muslim hadisi na 2022 fadlu tasmiyati wa tahmid falalar ambatan sunan Allah in za a ci abinci da falalar godiya ga Allah bayan an gama warada fi fadliha ahadith hadisai masu dama sun zo game da falalar ambatan Allah da godiya ga Allah min hana daga cikin hadisan an Huzaifah radiyallahu anhu daga Huzaifah Allah ya kare da gare shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yastahillu at-ta'ama alla yuzkara ismullahi alayhi lallai shedan yana samu ya halatta masa cin abinci matukar ba ambaci sunan Allah ba abincin inna shaytana lallai shedan yastahillu at-ta'ama yana kokarin halatta abinci alla yuzkara ismullahi shine yaga cewa ba ambaci sunan Allah ba wannan abincin zai mantar da mutun kai ambaci sunan Allah da zarar mutum ya manta to shi kuma wannan shike bashi dama yazo ya ci abinci wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 2017 wa hadithu Anas radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fa yahmadahu 'alayha Allah madaukakin sarki yana yadda da bawa an ya'kula al-aklata da zai ci abinci sau ɗaya tak a rana ko ya ci na safe shikenan ko ya ci iya na rana shikenan ko ya ci iya na yamma na dare shikenan kuma ya godewa Allah akai kila iya abin da ya samu kenan shine al-akalata wasu suka ce al-akalata hiya marratul wahida min al-akali kal gada wal asha shine mutum ya ci abinci sau ɗaya a rana ko ya ci iya na safe ko ya ci iya na dare to Allah yana yadda da bawan da ya samu cin abinci sau ɗaya tak a rana fa yahmadahu alaiha kuma ya gode wa Allah akan wannan abincin da ya ci wasu kuma suka ce anna halqumatul wahida ana nufin loma guda daya fa ya ma'ana inna Allah la yarda 'anil 'abd Allah yana yadda da bawan da ya akulul akalata da ya ci loma daya fa yahmaduhu alaiha ya gode wa Allah akan wannan loma ɗayan da ya samu ya ci aw ya sharaba sharbata ko ya sha ruwa sau daya tak a rana ko kuma ya sha ruwa makwarwa daya fa yahmadahu alaiha ya gode wa Allah akanta wannan hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 2724 si yago tahmidi ba'da al-akali sai kuma sigogin da suka zo na godiya ga Allah bayan gama cin abinci wa min as-siyagi thabitati anhu sallallahu alaihi wasallam na daga cikin nau'o'i da sigogi tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fit tahmidi game da godiya ga Allah ba'dal akali bayan cin abinci na farko alhamdulillahi alladhi kafana wa arwana ghayra makafiyin wala makfur alhamdulillahi alladhi kafana godiya ta tabbata ga ubangijin da kafana ya bamu abin da ya ishe mu min alkifaya kenan kalmar kifaya a ammu min ashiba'i warriyi sun ce tafi fadi fiye da ashiba an gane ko ba za ka ce alhamdulillahi alladhi ashba'ana kafana ya fi fadi, kalmar kafana ta fi fadi fiye da kalmar ashiba'u. Shi yasa sai annabi ya amfani da kalmar alhamdulillahi alladhi kafana. Mun gode wa Allah da ya bamu abin da ya wadace mu ya ishe mu, wa arwana kuma ya bamu abin da ya kawar da kishin mu, ma'ana ya kosar da mu da abin sha. Ghayra makfiyin, ba yana mai abin mayarwa ba, wala makfurin, ba yana mai abin butulcewa ba. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bamu abin da zai ishe mu a abinci, ya bamu abin da zai ishe mu a abin sha. Ghayra makfiyin, ay ghayra mardudin alayhi ni'matahu wa fadla, ba ina mai mayarwa Allah falalarsa da kuma ni'imar da ya mun ba, shine ghayra makfur, wato ghayra makfiyin. Na karbi wannan abu da Allah ta'ala ya bani a matsayin falala da ni'ima, na ci kuma ya ishe ni, ina ma godiya ga Allah, ban mayar da hannun agogo baya ba. Wala makfurin, ba kuma ina mai butulci ba, ay ghayra majhudin fadla, ba ina mai musun falala ba ga Allah. Wannan shine ma'anar wannan zikiri din. A koma cikin Sahihul Bukhari hadithi na 2459, hadithin Abi Umama, Allah ya kare da gare shi. Addu'a ta biyu, alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi, ghayra makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbana. Godiya ta tabbata ga Allah, kathiran mai yawa, tayyiban sarkakakkiya, mubarakan fihi wadda take da albarka, ghayra makfiyin godiyar da ba ta da iyaka, shine ghayra makfiyin anan, godiyar da ba ta da iyaka, ma'ana hamdan da'iman mustamirran, wala muwaddi'in, sannan wato godiyar da ghayra muwaddi'in, wato wala muwaddi'in ba wadda ake daina yin ta ba, shine muwaddi'in, ai ghayra matruk ba wadda ake yi ayi wani lokaci a watsar a daina yi ba, shine ghayra muwaddi'in, ai ghayra matruk ba wadda aka watsar aka daina yi ba. Wala mustaghna anhu rabbana, ba kuma wanda ake iya wada, ba kuma wanda ake iya wadatuwa ga barin sa ba, ya Ubangiji. Wannan shine fassarar wannan zikirin shi. Kuma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ma hadisi na 2458, hadithin Abi Umama. Ta uku, alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqa, godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya ciyar ya shayar, wa sawwaghu, ya kuma sauƙaƙa shigarsa cikin jiki. An gane ko? Eh, shine ma'ana wasawwagahu, ay sahala dukhulahu ila aljismi waja'ala lahu madaqan fil fami wa naf'an fil jismi, ya sanya dandanan sa a baki kuma amfanin sa a jiki. Wannan shine ma'ana wasawwagahu, wajen shigar ba a samu tangarda ba, ya tafi, kuma da ya tafi din gashi dan bakin ya ji dandanan, sannan kuma da ya shiga jiki yayi wa jiki amfani, shi ake kira da sawwaga. Waja'ala lahu makharajan, kuma Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa mafita, Allah ya sanya masa mafita guda biyu, da in cikin ya je geji yana neman ya dan ragu, to akwai mafita guda biyu, in abin sha ne akwai gurin da za a yi geji a fitar da shi, in abinci ne akwai inda za a yi geji a fitar da shi. Waye ya bada wannan? Allah ne. Da haka muna godiya ga Allah akan haka. Wannan hadithin yana cikin Sunan Abi Dawud, hadithi na 3851. Ta hudu, Allahumma ad'amta wa saqaita, ya Allah kai ka ciyar ka shayar, wa aghnaita wa aqnaita, ka wadata kuma ka gamsar, wa hadaita wa ahayaita, ka shiryar ka kuma raya, falakal hamdu, godiya ta tabbata a gare ka alama a tsaita bisa ga abin da ka bayar ya Allah. Wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad, hadithi na 1600 bi isnadin sahihin. Wannan kaga azkar ko addu'o'in da suka zo kenan, da kafin ainihin wato cin abinci, ko kafin cin abinci kenan, godiya ga Allah, da kuma bayan cin abinci, kafin cin abinci ambaton sunan Allah, bayan cin abinci godiya ga Allah. Mas'ala ta biyu, athaniya, al-akalu wash-shurbu bil yamin, ci da sha da hannun dama, wal-akalu bil yamin, ci da hannun dama, wa kadhalika shurbu, haka ma sha da hannun dama, wajibun, wajibi ne wannan. Yadullu ala wujubihi, abinda ke nuni akan wajibcin ci da dama da sha da dama, ma warada min al-amri bihi, shine hadisan da suka zo na umarni da a ci da dama a kuma sha da dama, wal wa'idi fi akasihi, da kuma azaba da narko ga wanda yake yin akasin haka ya ci da hagu ya sha da hagu kama fi hadithi Abdullah ibn Umar kamar yanda yazo cikin hadithin Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum idan dayan ku zai ci falyakul bi yamini ya ci da hannun daman sa wa idza shariba idan dayan ku zai sha falyashrab bi yaminihi ya sha da hannun sa na dama fa inna shaytana domin shaydan ya'kulu bishimali shine yake ci da hannun hagu wa yashrabu bishimali yake kuma sha da hannun hagu dan haka ci da hannun hagu kaman koyi ne da shaydan a madadin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma sha din wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi ne sahihi hadisi na 2020 wa an Umar bin Abi Salama yawa kun ganshi shi yasa nace can ba amru bane Umar bin Abi Salama hadithin Umar bin Abi Salama sai kun gyara shi can Umar qaulu Umar wa an Umar bin Abi Salama radiyallahu anhu kale yace kuntu gulaman na kasance ina yaro fi hijri ko hajari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina karkashin kulawa da reno da tarbiya da ilmantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yadi tadishu fi sahafa to sai zama ina da wata dabi'a hannuna sai ya ta yawo a cikin kwano in ci gaba na in ci gaban wancan irin dai abu da yara wani lokaci za ka suna yi mutun ya ci gaban sa kai ga ya ciyo gaban ka ya ci gaban wancan yana irin wannan hannu ya ta yawo a cikin kwano fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce min ya gulam ya kai yaro samillahi ta'ala ka ambaci sunan Allah ta'ala wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika kuma ka ci gaban ka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2376 Imam Muslim hadisi na 2022 wa hadithu Salamah bin al-Aqwa radiyallahu an sai kuma hadisi na gaba shine hadithin Salamah bin al-Aqwa Allah ya kare da gare shi anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimali wani mutum ya ci abinci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannun hagu fa qala sai manzo Allah ya ce kul bi yamini ka ci mana da hannunka na dama qala la astadi ya ce ba zan iya ba ya ce ba zai iya hakan ba saboda girman kai kamar yanda rawun hadisin Salama ya ce qala lastata ya ce kar Allah ya sa ka iya ma mana'ahu ba abinda ya hana shi ya sa na daman ya cire na hagu illa al-kibr sai girman kai da girman sa kawai ya ce kamar mutum ya zo ya sa hannun hagu da cokali yana cika haba wani sa hannun dama ci an kiya sa duk yana ganin kamar sai ka maka gyara shi zaka ce kaza da aka girman kai ya hana ya cire na hagun ya sa na dama to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa ga dalilin da yasa ya ce ba zai iya ba wai ba zai iya ba dan hannun yana da ciwo ko yana da wata larura kawai girman kai ne da reni yasa ya ce ba zai canza ba ba zai sa na dama ba sai annabi ya masa addu'a kuma nan take addu'a ta kama shi fa ma rafa'aha ila fihi bi sake iya daga hannun ba zuwa bakinsa yanda yace ba zai iya din nan ba shikenan sai hannun ya zama ba zai iya ba ya daga abu ya kai baki da wannan hannun sai ya kasa hannu ya daina aiki wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 2021 fa fi hadhihi alahadith a cikin waɗannan hadisan da muka karanta dalilun ala anna hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su dalili ne da ke nuna koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-aklu bil yamin shine ci da dama wa khilafuhu safanin ci da dama kuma huwa hadiyu shaytan wannan karantarwa ce irin ta shaytan wa bi hadha istadalla ahlul ilmi da wannan ne malamai suka kafa hujja ala wujubil akli bil yamin akan lalle lalle wajibi ne ci da hannun dama wa hurmati khilafi zalika da kuma haramcin sabanin haka ci da hagu kenan a koma karanta sharhur riyadus salihin na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen bugun madarul watan lin nashr da aka buga shi a Riyad bugu na aidin 13 shafi na 1435 da kuma mujalladi na hudun sa wato shafi na 210 zuwa 212 ka kuma koma cikin fatul bari a babu tasmiya ala ta'am wal akal bil yamin shi ma a hadisi mai lamba ta 5376 shi ma za ka ga bayanin da Ibn Hajar ya kawo الثالثة والرابعة سي مسألة تأكو دا تهدو ما لا يقع من مسألة غوم شابي ما لا يكاوكو فمنا كرنت مسألة لن يدى دليل أنسو مسألة تأكو دا تهدو ترك النفخ في الطعام واتو دين يم busa a cikin abinci, mutum abinci yana da zafi a dinga ɗebowa yana hurawa a cokali ko a hannunsa sai ya busa shi ya huce sannan ya ci. Za ga iyaye mata suka yi wa yaro haka wani lokaci, an ɗebo da zafi sai a ɗan hura shi sai ya huce sai a ba yaro, to wannan babu kyau, ba a san yin wannan. Wa sharabi ko abun sha, ka ɗauko za ka sha abun sha sai ga a cikinsa kamar ɗan wani abu ya zuba a ciki ko wani ɗan yayi haka ya zuba a ciki, sai ka dinga hurewa don yayin ya koma gefe kai ka sha, to wannan shi ma an hana. Watarkit tanaffusi ko watarkut tanaffusi fil ina, da kuma barin yin numfashi a cikin kofi ko mazubi. Warada fi hadha min as-sunani ma yali, akwai sunnoni masu zuwa da zamu karanta su waɗanda suka zo akan wannan matsaloli guda biyu. An abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi sharab, annabi ya hana yin busa a cikin abin sha. Fa qala rajulun, sai wani mutum yace al-qazatu araha fil ina, ya maikin Allah idan yanzu naga kazanta ko naga wani yayi ko wata kura ko kasa-kasa haka a cikin mazubin fa, a cikin kofin ko a cikin abin da zan sha din fa. Fa qala, sai yace ahriqha, sai ka tsiyayar ka zubar da iya wannan. In kaga ga dan abu a ciki kai ko baka so ka sha da shi, sai ka dan karkata kofin, sai ka tirarar, sai ka zubar da iya wannan abin wanda kake so ka hure shin wanda an hada ka hurewa, sai ka zubar sannan sai kuma ka sha. Qal, sai sake yin tambaya yace inni la arwa min nafsin wahidin, ya maikin Allah ni bana koshi dan numfashi guda daya. Inna kafa abun sha ina sha, ba a so a dinga numfashi a cikin abun sha. To inna kafa ina sha ina sha ina sha, numfashi ɗaya in nace daga shi na haƙura, to ba zan ji na koshi ba. Qala, sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam fa abinil qadaha, to ka dan yi nesa da kofin. Idan an fika, in ka ji guda ɗayan ba zai ishe ka ba, to sai ka dan nesantar da kofin ko mazubin ruwan daga bakinka, in ka yi numfashin sai kuma ka sake kafa bakin ka kuma sha. In ka sha ka sha ka ji shi ma bai ishe ka ba, numfashi ya zo, sai ka cire ka kawar da shi, sai ka yi numfashin a gefe, in ka yi sannan sai ka sake mayarwa har kuma ka sha ka koshi. Wannan hadithin Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 1887 kuma ya hassana hadithin. Wa an Abi Qatada radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi numfashi a cikin mazubin ruwa ko mazubin shayi ko mazubin kunu ko mazubin fura ko dukkan wani abu da ake sha. To in ka sha ka ji numfashi, sai ka cire ka yi a waje sannan sai ka kuma sha, kar kana sha kana numfashin kuma a ciki. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 2630, Imam Muslim hadithi na 2030. Wa an Anas radiyallahu anhu wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i wa aw yunfakha fi. Abdullahi dan Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an yutanaffasa fil ina, ayi numfashi a cikin mazubin abin sha. Aw yunfakha fihi, ko kuma ayi busa a cikin sa, annabi ya hana. Wannan hadisi Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 1888 kuma ya hassana hadisin. Wa an Anas radiyallahu anhu qala, an karbo daga Anas Allah ya kare yadda a gare shi, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi sharabi thalathan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin numfashi game da abin sha sau uku. Idan ya sha ya sha ya sha, numfashin yazo sai ya cire, in yayi numfashin a gefe sai ya kuma sha, in ya sha ya sha numfashin yazo sai ya kuma cirewa, in ya gama sai ya kuma kafa bakin sa, in ya kuma sha sai ya cire shi kenan, sai ya bar shi haka. Sai ya ce wa yaqulu, yana cewa innahu arwa, hakan yafi kosarwa, wa abra'u yafi lafiya, wa amra'u yafi dadi sallallahu alaihi wa sallam. Harshen ruwa annabi bai bakka ba sai da ya koya ma inda zaka sha ruwa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2631, Imam Muslim hadisi na 2028. Al-hikmatu min man'in nafhi wa tanaffus fil ina, muna da sauran mintuna ya cika, to insha Allah sai mu tashi al-hikma din insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امين.